أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبركة مدسالوا وأن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي غبا دكراتم منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ولفا والسعد يوسف ابو عزيز رحمه الله تعالى. ina tunanin majlisin mu na 105 ne wannan ko 103 zuwa ko 5 da wancan litafin na bar shi gunda bar rubutawa. Ala'ai mun kare shakhsiya ta 27 yau da iko Allah za mu tashi kan shakhsiya ta 28. Muna 18 ga watan Muharram hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da 24 a kalandar Bature 2024. Malaiki cewa shakhsiya ta 28 shine Mu'az bin Jabal. Kamar malayin da ya saba idan ya kawo sunan mutum inda ko wani take da manzo Allah ko wani yabo da manzo Allah yi me to zai kawo mana, yake cewa taken da ake yi wa Mu'az ko yabo iya yabo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ko maganar da manzo Allah yayi akan Mu'az shine ya Mu'az inni law hubbuka fillah, ya kai Mu'az lalle ni tabbas ina son ka dan Allah. Kadiba wannan magana ko wani ne wanda yake saman ka a rayuwa yace maka wani yana son ka, ai ka ga son ka ka kashe, zaka yi abin da kaga dama kuma zaka kasance muqaddam ko ɗan jagaba a gaban shi. To wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mi Mu'az wallahi ina son ka dan Allah. Hadisi ne wanda yake ingantacce. Malai yace man huwa, wane ne wannan Mu'az bin Jabal? Yake cewa innahu sayyidul imam Abu Abdurrahman al-Ansari al-Khazraji al-Madani al-Badari. Yace wannan bawan Allah shine jagora, as-sayyid shugaba, al-imam jagora, sawa'un a bangaren rayuwar mu ana ce mai al-imam, bangaren wanda zai isar da mu zuwa ga Ubangiji shi ma ana ce mai imam, shugaba ne kuma jagora ne. Ana mai alkunya da Abu Abdurrahman al-Ansari, mutumin garin Madina wanda suka karɓi baƙuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira, al-Khazraji ɗan ƙabilar al-Khazraj, kamar yadda muka samu Madina tana da ƙabila guda biyu, da akwai al-Aws da akwai al-Khazraj, akwai ƙabila Aws da akwai ƙabila al-Khazraj. Waɗannan ƙabiloli sai da suka yi shekara 40 ba sa ga miciji da juna, suna wuri ɗaya suna zamana, amma dai ba wanda yake cituwa da ɗan uwan shi sai albarkacin musulunci, albarkacin zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai suka koma kamar ciki ɗaya. Yake cewa baya da haka al-Madani, mutumin garin Madina, ita kuma mun san irin fadala ta rayuwa a cikin garin Madina, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun, zama a cikin garin Madina shine mafi alkhairi a gare su inda sun sani, saboda fadala da irin nutsuwa da irin yalwa, kai kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin garin ya wadatar.
yake cewa kuma baya da haka al-Badari mutumin da ya halarci yakin Badar su kuma mutanen da suka halarci yakin Badar shine manzo Allah yake cewa amma alimta yake wadi wa Umar ala amma alimta anna Allah qad tala ala ahli Badr fa qala inni gabartu lakum fa'amdu ma shi'tum aw kama qala yake cewa shin baka sani ba Allah ya riga yayi duba a cikin zakatan wanda suka halarci yakin Badar yake cewa na kankare muku ko na gafarta muku ku tayi ku aikata duk abin da kuke so wannan aljanna dai garanti ce to kaga wannan idan aka tsaya a haka akan yaban da ake yi mai ko akan matsayin shi ya isa ya nuna maka lalle wannan ba karamin mutum bane ba yake cewa baya da haka shahida al-aqabata shabban amrat lokacin da aka yi bai'atul aqaba al-ula a cikin mutane 12 da suka tayi suka halarci suka tayi gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a shekara ta 12 yake cewa Mu'adh bin Jabal yana ɗaya daga cikin su amma dai a lokacin nan amrat ya fara gashin baki babu gemu a tare da shi shike nuna maka in bana bakwai ne a lokacin nan ai a lokacin kana iya dauka kace ko 13 ko 14 ko 15 mafi yawa a wannan lokacin mutum bai fara ba gemu ba yake cewa to a wannan halin Mu'adh bin Jabal ya tahiya halarci bai'atul aqaba ko mun sani ai wanda suka halarci bai'atul aqaba su ne suka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama garin Madina an zance ko yarjejeniya da aka yi suka ce za su koma shekara da suka dawo suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama alƙawli za su bada kawunan su bada komun su akan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kada mu manta bai'atul aqaba lokacin da aka ce aka halarce ta al'ula an zo an yi ittifaqiya ne akan aya da ta karshe wadda take karshen suratul mumtahina mumtahana ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu muhajiratin ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubay'unaka ala an la yushrikana billahi shay'a wa la yasrikana wa la yazinina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bibuhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabay'uhunna wastaghfir lahunna Allah wannan ita ce bai'atul aqaba al-ula shekara da ta sake dawowa ko kamun shekarar suka ce to manzo Allah ka ba mu manan wanda za ya raka mu mutahida shi garin Madina karantar da mu wannan addinin yayi kira mutanen garin Madina su musulunta a lokacin da manzo Allah ya hada su da matashi mai jini a hanji shine Mus'ab bin Umair jakada na wannan al'ummar ta a jakada na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta kira sai gashi nan shekara mai zawwa sun zo cinturudun su gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita kuma wannan bai'atul aqaba anan mina anan aka yi ta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ta farkon da ta biyu yake cewa wa kana radiyallahu anhu tawilan kuma Mu'adh bin Jabal yarda Allah shi tabbata a gare shi mutum ne wanda yake mai tsaho yace hasanan kuma husnan mutum ne wanda yake mai kyau mai kamala jamilan mutum ne wanda yake mai kyau amma dai a halshen Hausa idan zamu fassara da hasan da jamil dukkan su ma'anar su mai kyau za a ce amma dai idan ka dauka hasan bangaren halayya mutum ne wanda yake da halayya mai kyau jamilan bangaren gangajikin shi ko bangaren halittar shi mutum ne wanda yake mai kyau qala abu salama al-khawlani abu salama al-khawlani yake cewa duk nan da kwai kuskure malan da ya kawo da kwai abu muslim al-khawlani da kwai abu idris al-khawlani babu abu salama al-khawlani wannan shi daga can baya yazo yake cewa shi kuma wanda aka yi imma ya kasance abu muslim al-khawlani abu muslim al-khawlani ko kuma abu idris al-khawlani shi abu muslim al-khawlani tabi'i ko tabi'i ne amma dai munhadir me ake ce mai wannan muhdaram at-tabi'ul muhdaram shine wanda ya musulunta lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake raye amma dai bai samu isawa garin Madina bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma sahabin manzon Allah shine wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi imani da shi walau sa'atan ko da ido kurum ido da ido ko wanda ma ya zo bawa hajjatul wada hawajin bankwanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wayanda suka zo a cikin cinturudin jama'a suka ga manzon Allah ya tashi yayi wa mutane hudu ba suka ga manzon Allah madama sun yi imani da su ma wannan sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi abu muslim al-hawlani bai baya imani da manzon Allah amma dai bai samu isarwa ba gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo garin Madina manzon Allah ya rasu Abubakar yana khalifanci to shine wannan Abu Muslim al-Khawlani da kai wata kissa wadda ta wakana da kai al-Aswad sarkin Yaman a wancan lokacin yana cewa ai shi ma ai Allah ne Abu Muslim sai ya kalubalance shi tunda shi ya riga ya musulunta yake cewa dan haka wannan iddiain da kake yi ƙarya ce sai ya sanya aka iza wuta sai ya zo ya sanya ya ce a me majabjawa a ingiza mi Abu Muslim al-Khawlani a cikin wannan wutar aka sanya Abu Muslim al-Khawlani suna kallon shi ya tattako ya huto daga wutar abinda ya wakana ga Annabi Ibrahim shi ya wakana akan Abu Muslim al-Khawlani a lokacin nan sai ɗan uwa da al-Aswad suka bashi shawara suka ce ka gani wannan mutumin in baka hudda shi daga gari ba wannan kiran naka da yake yi lalata maka shi zai da haka ka umurce shi ya bar ƙasa a lokacin da aka umurce shi ya bar ƙasa shine ya zo garin Madina Abubakar yana khalifanci yana cikin madda ya shigo cikin masallaci Umar sai yake ce me wannan fa bum taba ganin wannan huskar ba kai kuma daga ina sai yake ce me daga Yaman yake cewa ba mu labarin mutumin da ya shiga cikin wuta ya huto sai yake ce me yake cewa zaka Abdullahi bin Saud ibn Saud sai yake cewa kai ne yake cewa kwarai ku ni ne Umar ya kama shi ya rungume shi yake cewa nagode wa Allah Allah da ya gwada mun a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka samu wanda aka yi irin abinda aka yi lokacin Annabi Ibrahim alaihi salam wannan shine Abu Muslim al-Khawlani shi kuma wanda kissar ta wakana da shi shine Abu Idris al-Khawlani shi kuma faqihi ne tabi'i ba tabi'un munhadir wannan muhdaram bane ba faqihi ne tabi'i shine malam yake cewa qala Abu Idris al-Khawlani yake cewa dakhaltu Hims na shigo dakhaltu masjid Hims na shigo masallacin Hims Hims nan a cikin garin Sham take har yanzu garin yana nan yake cewa fa idha fihi nahwun min 30 kahlan min as-sahaba yace da na shigo cikin masallacin nan sai na cimma sama da ko kusan mutum 30 daga samari daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-kahl shine wanda ya kai shekara 30 zuwa shekara 50 shi ake kira al-kahl idan ba wanda yake daga 30 zuwa 50 yake cewa na tarar da su kusan mutum 30 a cikin masallacin manzon Allah a cikin masallacin Hims yake cewa fa idha fihim shabun akhalul aynaini yake cewa a cikin wannan kusan mutum 30 daga cikin sahabban manzon Allah sai ga wani sarmayi nan wanda yake da fakin idanuwa ko mai kwalli a idanuwa yake cewa barraqus sanaya wannan sarmayin yana da wushirya ko kuma wanzu suna cewa idan aka ce barraqus sanaya kamar horin haƙoran shi sun ciza akan hori hori ne fes amma dai abin da yake hucewa shine wannan yana da mutun ne wanda yake mai wushirya yake cewa sakitun yayi shiru fa idan tara alqawm idan mutane suka yi sabani akan wata mas'ala ko akan wani abu na daga cikin rayuwarsu yake cewa aqbalu alayhi wannan mutanen sai su karkata zuwa gare shi sai su karkata zuwa wannan mutumin wane ne shine Mu'az bin Jabal yake cewa fasaluhu sai su tambaye shi akan abinda suka yi jayayya akan shi yake cewa faqultu man hada sai nake cewa wannan wa wane ne wannan mutumin sai yake cewa qila Mu'az bin Jabal lalle wannan ba kowa bane ba illa Mu'az dan Jabal yarda Allah shi tabbata a gare shi kai tsaye Abu Idris yake cewa fa waqa'at mahabbatuhu fi qalbi soyayyar wannan bawan Allah sai ta abku a cikin zuciyata akwai ainihin hadisin inda shi imam al-Albani ya kawo shi a cikin at-targhib wa at-tarhib yake cewa na shigo shi Idris al-Khawlani yake cewa na shigo masallaci a nan garin Dimashq yake cewa sai ga wani sarmayi nan wanda yake da wushirya kuma mutane dukkansu sun zo sun miye zobe kuma kowanne yana kokarin ya bada ra'ayin shi ko kowanne yana kokarin ya tambaya a bashi fatawa akan mas'alar shi yake cewa da naga haka sai na tambaya nace wane ne wannan mutumin sai aka ce mun ai Mu'az bin Jabal ne shi kuma ya san waye Mu'az sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sai nace to yanzu bana tar da wannan bawa Allah ba bar sai gobe yake cewa washe gari yake cewa sai na zo gun shi lokacin da ba lokacin sallah ba saboda in same shi in gana da shi yake cewa da na zo a wannan lokacin sai na same shi ya riga ya nisuwa masallaci kuma gashi nan yana sallah yake nuna mana sahabban nan iya lokacin sa suke bada akan bautar ubangiji yace sab ko nai dan in zo kamun lokacin sallah duddan in gana da wannan mutumin yake cewa sai na tarar da shi ya riga ya shigowa masallaci kuma na tarar da shi a cikin sallah yake cewa sai na zamuna ina jiran shi har sai da ya gama sallah sai na zo gun shi na mai sallama da na mai sallah sallama sai na ce mai wallahi inni la uhibbuka lillah yake cewa ya kai Mu'az wallahi ina son ka dan Allah wannan ita ce abinda sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta karantar da mu duk lokacin da kaga wani haliyar shi ya burge ka na daga alkhairi ko na daga al'amurran shi kyautar shi zamantakewar shi da mutane abubuwa dai wanda addini yake so ce to kai kokari ka sararme wallahi wani ina son ka dan Allah shi kuma zai amsa maka Allah ya so ka kamar yanda ka so wannan shine abinda shari'a ta karantar da mu lokacin da ya ce wa Mu'az bin Jabal wallahi ina son ka dan Allah a lokacin nan Mu'az yake ce mai Allah da gaske kake dan Allah kake sannan na sai Abu Idris al-Khawlani yake ce Allah yace wallahi dan Allah nake son ka ya sake maimaita mai yace mai dan Allah kake so na yace wallahi dan Allah nake son ya sake maimaita mai yace mai wallahi dan Allah nake son ka yake cewa fa akhadha bi habwati ridai sai ya kama tsatsan ridai na sai ya janyo ni faqala sai yake cewa abshir albashirinka lalle ni naji manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana cewa wajabat mahabbati lil mutahabin soyayya ta zamanto wajibi ko ta cancanta ko ta cancanta akan duk wanda suke son junan su dan Allah soyayya ubangiji she sanya ai manzo Allah ya karantar da mu duk wanda zai ce maka yana son ka dan Allah to ka ce mai wanda ka so ne dan shin shi ma ya so ka shine nan ubangiji manzo Allah yake bayyana wa ne yake cewa soyayya ta cancanta ko da zamanto wajibi ga waɗanda suke son junan su dan Allah she sanya ai can ubangiji yake bayyana mana wa yawma ya'addu az-zalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ar-rasul sabila ya waylata laitani la لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا هذا إذن ككوما كوما من زال الله يكي بينا وانا المرء مع من أحب يوم القيامة متنزي وايقري كوزي تاشي أبو بك ياما تارد وندي كيسو أرانا تاشي كياما يحسن قال موسى أنت من والله إنا سنك دن الله تو أبو بنن كو أي جنابي كيبا اندي مال موسى يهنن داما تو إن شاء الله لما إنا تاردش wannan shine soyayya ubangiji ubangiji zai tabbatar da soyayya ku a ranar tashin kiyama shine yake cewa wajabat mahabbati lil mutahabina yake cewa soyayya ta tabbatu ga wanda suke son juna dan Allah yake cewa walil mutajalisina fiyya kuma da wanda suke irin wannan zaman namu dan Allah ba dan wani abu amma mun zo mu karanta mu ji ina aka sa gaba a cikin addinin mu a mun zo mu dauki ilimin addini mun zo mu fahimci ina aka sa gaba mun zo mu karanta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun zo mu karanta alqur'ani yake cewa wal mutajalisina fiyya da wanda suka zamna danni suna ambato na ba abinda suke nema na rayuwar duniya illa yartata yake cewa baya da haka wal mutabazirina fiyya kuma da wanda suke wa wata riwaya wal adam wal mutazawirina fiyya kuma da wanda suke ziyartar juna danni suke sadar da zumunta danni kurum kana da wani abokinka na kon bibil kyau ya gidan shi ba ka tashi ka tahi dan ka sadar da zumunta kana da ɗan uwa ko ta baba ce ko ta uwa ce ka tashi kurum ka ce na tashi in tayi in sadar da zumunta ba sai ka kai wani abu in ka tashin kayin dan Allah to kai ma soyayya ubangijinka ta riga ta tabbata insha Allah gobe kiyama zaka sha ruwa abin da ka samu wannan shine ainihin hadisin da wannan Imam al-Albani ya kawo a cikin at-targhib wa tarhiba makina idan muka leka hadisin zan mu gani ko asar din ko hadisin dai yana mana bayani akan siffa ta Ma'az bin Jabal, kuma da bayani akan ilimin shi. Duk lokacin da za a samu sabani, duk irin sabon da suke nan, to sai an dawo kan shi saboda ya zartar da hukunci ko ya bayyana musu hukuncin Ubangiji akan wannan al'amarin. Wannan yana nuna mana fadala ta ilimi, fadala ta mai ilimi. Haka idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu hadisin hukuncin wanda ya so wani dan Allah, da wanda ya zamuna a wani majalisi ana ambaton Ubangiji dan Allah, da wanda ya ziyarci wani dan Allah. Soyayyar Ubangiji ta wajaba a gare mu, Allah datar da mu. Kuma idan muka leka hadisin zan mu gani yana ƙara karantar da mu albishir. Idan ka san wani abu daga cikin abin da addinin ka ya karantar da kai daga bakin manzon Allah ne ko a cikin alqur'ani ne, to kai kokari wanda yazo yana hira kai kokari ka tunatar da shi. Inda kai albishir kai mai albishir akan haka, in kuma babu albishir wa'idi ne ka mai hannun shi mai sanda akan narko na azaba da Ubangiji ya tanada akan wannan al'amarin da yake aikatawa ko wannan zance da yake. Wannan yana ɗaya daga cikin alamar soyayya tsakanin mu da mutane. Kada ka bar wani yana garamba, yana ta bugo, yana ta hawan addini yanda ya ga dama, kuma ka san da abin da yake ba daidai bane ka ga zai yi mai magana. Kuma haka idan ya kasance yana aikata wani abu na alkhairi bai san roman abin ba, kai ka san roman abin, to kai kokari ka bayyana mai kamar albishir da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wada akan mai aikata irin wannan aikin. Allah ya datar da mu. Malai ya ci gaba da cewa wa ana abi bahariya qala dakhaltu masjid Himsin فإذا بفتح حوله الناس جعض قطط إذا تكلم كأنما يخرج من فيه نور ولؤلؤ فقلت من هذا قيل معاذ بن جبل اكيتيوا وانا اثر ان دغا ابي بحريه يتي ناشغ مسلاتين حمص ان دمشق يتي فإذا بفتح حوله الناس سيغا وني ثوري جماعه تا كيويشي. Ai abin da zai nuna maka lalle Mu'az hambutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khilafa Abu Bakar da Umar dukkan su sarmayi ne, manzon Allah goyen shi yake bayan jikin shi. Kaga inda babba ne ai ba ya goyi ba, yake cewa to nazo sai na tarar da wani sarmayi gashi nan mutane sun kewaye shi. Ai kuma mun yi bayani akan bai'atul Aqaba, gemu ma bai fito me ba amma dai ya fara gashin baki, irin wannan diddiga ta ba gashin baki ta fara hutarwa amma dai bai da gemu da shi aka sai aka yi bai'atul Aqaba shekara ta 12 da hijira ta da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yake cewa sai ga wani sarmayi ja'dun qatadun idza takallama, yake cewa wannan sarmayin idan yayi magana, magana ce dunkulalla amma dai mai ma'ana da yawa. Shine alja'at, shine ana wasafa mutum mai irin gashi irin namu, wannan dan dukul-dukul dan kanana irin gashin baki shine alja'at, shine wanda alqatat gashi wanda yake mai, to shine nan kinaya ce akan idza takallama, idan bawan Allah nan yayi magana to ja'dun qatatun in dunkulallan magana ce za yi amma dai za a yi tafassara ta, za a dauke ta, za a yi mai ma'ana mai yawa. Wannan kuma yana daga cikin mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa utitu jawami al-kalim, yake cewa ka annama yakhruju min fihi nurun wa lu'lu'un, idan yana magana kai ka ce daga bakin shi wani haske ne da lu'lu'u yake hutawa, lu'lu'u shine diyama. Yake cewa fa qultu man hadha, sai na ce waye ko wannan mutumin, abin ban mamaki gashi nan sarmayi amma dai Allah ya ba shi ilimi, idan yayi magana kowa sai ya jugo ya kalli abin da ya faɗa, kowa sai yayi ta'ammuli abin da ya faɗa. Shi sanya idan muka dauka wannan yana karantar da mu wallahi kalubale ne game da samari akan neman ilimi. Kada mu koma irin qurun wanda karnuka wanda suka huce a ce a mutum sai yayi retret, sai yayi kaza, sai yayi kaza, sai duniya ta kai mai koba, sannan ya fara neman al-ma'lum min ad-dini bid-darura, abin da yake wajibi ya nema a cikin addinin shi. Ka hudda dan lokaci ko mun kadan in shi ka bawa Allah a cikin satinka, wanda zaka zo ka zamuna a karanta maka ka karanta kashi mi ake cewa abinda zaka gyara addinin ka, ka gyara duniyar ka, ka gyara kasuwancin ka, ka gyara aikin ka, ka gyara gobe kiyamar ka. Saboda wallahi duk wanda bai karanci addini ba da aikin da kasuwa da gobe kiyama ba shi ba su, idan same su zaka gani a haram da halak da waye da waye da shubha sune za a hada a tattara amma dai wanda ya san addini in kasuwa yake za ya tsaya tsankanin shi da Allah ya abinda ubangijin shi ya umurce shi fa in sadaqa wa bayyana burika lahum ma fi bai'ihima idan suka yi gaskiya suka bayyana Allah zai yi albarka a cikin kasuwancin su to an yi kasuwa cikin jahilci an yi kasuwa da zumba cikin aminci an yi kasuwa da ƙarya ya za ya Allah mata albarka hani ya zamanto wajibi kalubale ne yanzu ne lokacin neman ilimin mu ba da lokutan mu nema kamun lokacin da kana so ma ka tayi kajin babu dama ba wanda ya san abin da gobe za ta yi amma tadri nafsu maza taksibu gada goben nan kana da rai baka da rai a goben nan kana iyawa ko baka iyawa goben nan wata promotion za a maka a hudda ka daga kasar ka tayi inda Allah ma ba a kiraya ba baka san ba wa mi ake wallahi kalubale ne a rayuwa na taba shiga inda sallah wahala take muni wallahi to ka gani wannan kalubale ne ba karami ba a kumtace kullun rayuwa a kumtace Allah Allah muke Allah huddo wani sai ya ga dawo gida ka hada sallah azhar al'asr magriba isha to da wata suka daga kallo ubangijin ka kuma bu zaman nan ba a ce ba wajibi ba to da kai lokacin da wajibin yana iya daukan kai kai ka ce ina zaka zauna ina waye zai karanta maka ina zaka saurara ina zaka tai sallan ma ƙarya kake kai ta a jami shi sun yi amfani da daman mu kama kuma ka gani manzo Allah me yake cewa wani mutajalisi na fiya duk wanda suka zo suka zauna danni dan fa'idan tuwa akan ilimin addinin nan su ma wajabata aliyya mahabbati wa musoyayya ubangiji ta wajaba a gare su ka gani wannan dama ce a gare mu kuma kalubale ne a lokaci daya a gare mu Allah ya datar da mu yake cewa wannan bawan Allah idan yana magana sarmayi ne yace kamar ka ce lu'lu'u ne diyaman ne da haske yake hutarwa daga bakin shi yake cewa sai na tambaya man hadha wane ne faqila mu'az bin jabal sai aka ce wani ai mu'az dan jabal ne to malai yana so ya bayyana maka waye mu'az dan gaban goshin manzon Allah ne yake cewa kana radiyallahu anhu yarkabu ahyanan khalfan nabiy sallallahu alaihi wa sallama yace wannan sarmayin wannan matashin ya kasance yana hawa wani sa'i ahyanan kenan wani lokaci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kan taki kai ina a ce gwamnan garin ku idan zai fita yawo yana kiranka ka dan zauna mai a cabin ai ka sani ai za ku yi abin da kuka ga dama a garin nan to ina to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai Allah da tar da mu Allah kara mana kaunar su Allah sa mu tashi tare da su ai in banda Allah ya leka halayyar mu ai da kullun dare tana gurata da amma an yi ta lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai Allah ya san abin da ya sani na daga zukatan mu Allah da ya kara gafarta mana ya kara kiyaye mu da shaytani فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفيرة حديثي وان امام البخاري ده مسلم سكوتر رشي ده معاذ بن جبل يبدأ الله اشتبت اغريشي اكتي وانا كسن تي بايم كتر منزا الله صلى الله عليه وسلم اذا كتري اكتي جك منزا الله صلى الله عليه وسلم عن جيسكي منزا الله غبشي معاذ ابايم منزا الله صلى الله عليه وسلم اذا muka koma da kai hadisi wanda yake yana bayyana mana akan haƙƙin Allah akan bayu da haƙƙin Allah haƙƙin bayu akan Allah a bayan takkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya karantar da Mu'az wannan hadisin yake cewa kuma kanta ka baiwa mutane labari Mu'az saboda san alkhairi da yake yi ko sabi sanya yada alkhairi tsankanin shi da sauran sahabbai yake cewa manzon Allah in yiwa sauran sahabbanka albishir yake cewa kadda ka yi musu albishir yace sai yi su raudana Mu'az lokacin mutuwa ya zo yana magani yace wallahi in ba dan yana ta nabada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya boye wani ilimi yake cewa Allah zai yi majaujawa da shi da majaujawa wutar jahannama a jewa shi cikin ta yake cewa shi ya sanya ya bayyana wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko almajirin shi wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya datar da mu fadailuhu fadalan wannan bawan Allah Mu'az bin Jabal عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثي وند يغباتا كنت رضيف النبي امام البخاري كدي يهوتر رشي مسلم بهوتر رشي با وانا حديثي ني وند زما كرنتا شيني امام البخاري و مسلم سكوتر رشي yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khudhul qur'ana min arba'atin min ibn mas'ud wa ubay wa mu'az bin jabal wa salim mawla abi huzaifa yake cewa daga abdullahi dan amru dan as yarda allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzo allah min tsira da aminta allah shi tabbata a gare shi yace khudhul qur'ana min arba'atin ku dau alqur'ani a bakin mutane guda hudu kaga kuwa wanda aka mai sheda a dauka a wurin shi kasan da gangaren ne gangaren yahi gwani yake cewa wa'annan mutanen guda hudu sune abdullahi bin mas'ud mun karanta a baya wane ne abdullahi dan mas'ud yaran da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ma dabba shi adda yace shi dai wata mu'jiza ya gani yace in biqa yace bini yake cewa wa mu'az bin jabal da shi abdullahi bin mas'ud ibn mas'ud shi dan muhajir yace sannan mu'az bin jabal da mu'az dan jabal shi kuma dan garin madina ne wa salim maula abi huzaifa da salim maula abi huzaifa da kai daya ubay bin ka'ab shi ma dan mutumin garin madina ne al ansari ne ubay bin ka'ab wannan ya isa fadala a ce ilimi kaza karum sai wani aka ji ba aka ce wani sai a ce ne ro lagu dai lakkan ne a kasan nan ka gani ai karshen alfahari ko in mi za a yi sai an neme ka to ina to ga abin da yahi komai fadala yahi komai daraja shine zantan ubangiji a ce muku a cikin sahabban ma ka ku tahi wurin wani da wani da wani ku dauki alqur'ani wannan shi ke nuna mana sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi ishtiraki sun taru akan fadala amma dai kuma kowa da kai wani bambanci da ubangiji yake yi akan dan uwan shi hadisi nabi yake cewa wa anasin marfu'an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala arham ummati bi ummati abubakr wa ashadduha fi dinillahi umar wa asdaquha haya'an usman واعلمهم بالحلال والحرام معاذ وافرضهم زيد ولكل امه امين وامين هذه الامه ابو عبيده اتي روايه من زال الله صلى الله عليه وسلم yake cewa arfa'u ummati bi ummati abubakar duka dai ma'ana daya ce hadisi ne daga Anas hadisi marfu'i yake cewa lalle manzo Allah mi lalle annabi mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya fada mana arhamu ummati bi ummati mafi tausayin al'ummata a cikin al'ummata shine Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi wannan kuma Abubakar yayi shuhura da tausayi da rafa da allin duka kusan da Hausa ban iya ce musu tausayi amma dai da Larabci daban-daban ne ai shine ai kuma me yake kawo haka mafi yawa tsoron Allah shi ke kawo haka yanda ka ji tausayin wanda irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama yanda ka ji tausayin wanda yake kasa to shi ma haka wanda yake sama shi ma zai ji tausayinka shine malaman hadisi suke cewa ai idan ka dauka galibu amri mafi yawan al'amarin Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi shine al-ataf war rahmatu wal linu ma'al kibri ma'al kabir was sagir shine tausayi ga babba ga karami shi kowa idan yazo kokarin tausaya me yake yi amma dai wannan game da mummunai ai haka yayi ubangiji yake ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum wannan shine halin din aka ce maka wani ba wai musulmi bane ba ba wata alama da zakai ba wata mu'amala da zakai da shi wai ka nuna mai tausayi kuma abu in ya gama ku da shi ka buga da ƙarfi ka huce saboda ba naka bane ba shi ma idan ya samu dama zai buge ka ya huce saboda haka ne ka'ida shine wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd su ma can kahura aka ce musu awliya'u ba'dhum awliya'u ba'd har abada ba zai taba so in ya ko in ya za ku in ya zai nuna maka yana da maslaha har abada ba zai taba san ka ba to kai ma haka addinin kai umurce ka alwala'u wal bara'u wajibinka ne ka barranta da dukkan wanda ya barranta da Allah kuma wajibinka ne ka so duk wanda ya so Allah da manzon shi wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa sai mu tayi mi taban kaura wani sakaran dan balo ka ringa cewa kana san shi har ma ka ringa damuwa har ma idan ya ji ciwo ka ringa damuwa da ciwon da yake wallahi ka koma ka sake bita imanin ka duk lokacin da zai musulmi zai ji da kai soyayya wani kawuri a cikin zuciyar shi to wallahi tallahi ya koma ya murasha imanin shi ina alwala'u wal bara'in yake shine nan mallai yake malama hadisi suke cewa ga tausayi ga babba da karami amma dai tsayin kanin musulmai da mummunai yake cewa amma dai duk da haka wai kadda ka taba tunanin wai Abubakar kurum an ci banza ne duk inda aka zo shi dai tausayi yake duk inda Ubangiji ya ce a umtata inda Ubangiji ya ce abu doka Allah to ba wani zancen tausayi mu koma kan yanda Abubakar ya yaki waɗanda suka yi ridda wanda suka hana zakka a kaga babu tausayi akan dokar Ubangiji duk wanda ya taka ta a taka shi a huta wurin wannan shine umurnin da addini ya yi mana sannan mala yake cewa wa ashadduha fi dinillahi Umar yake cewa kuma mafi tsanani a cikin addinin Allah mai kiyaye dokokin Allah sau da kafa wanda koda shedani ya gamu da shi sai ya sake hanya yace shine Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan Umar ya biyo titi shedani ya biyo yake cewa wallahi tallahi sai ya bar wannan titin saboda busukurwa zaba saboda tsananin shi shi sanya lokacin da Umar Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi yayi kwanta kwancin shi na rashin lafiya ya rubuta wasiqa ya kirawo shedu ya rubuta yace wanda zai kasance khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Umar labari ya huta aka ce yaya za a yi Abubakar ya sanya mutum mai kaushi mutum mai tsanani a cikin wannan addinin kurum aka ce ai komite na manyan gari su zo su yi wa Abubakar magana a hudda Umar ana zawa ana hadiwa Abubakar ya za a yi ka sanya Abu Umar Umar innan da kai tsanani a cikin al'amarin shi da kai kaza ana hudi me yana kwancin shi na rashin lafiya na mutuwa yace ku tada aka kama shi aka zamnar da shi yace wa billahi tukhawifuna yace wa shin kuna so ku tsoratar da ni ne da Allah bayan abu na riga yi na istikhara na nazartar ba wani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nuni a gare shi baya na in ba Umar ba kuma ba wani wanda na ganin cancanta shi in ba Umar ba ku ce mini a'a wai idan an sanya shi zai yi kaza banna ganin wanda ya dace a wannan khalifancin in ba Umar ba yarda Allah shi tabbata a gare shi dan haka na riga na zartar da hukunci Umar shine khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan mutuwata yana mutuwa kuma aka zo aka hudi wa Umar wanda yace al'amarin da yayi karhin shi sai dai kuma mas'ala ce ta addini dan ne kaza ai tilas indai an ga cancanta tilas a baka dama kai abin da ya dace shine yake cewa mafi tsananin su shine mafi tsanani mafi karhi a cikin wannan addinin shine Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi wa astaqo haya'an Usman mafi tsananin kumiya a cikin wannan addinin namu shine Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kware cinyoyin shi Abubakar ya shigo gida yana kallon suna kallon cinyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Umar ya shigo cinyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a waje ga Usman ya kwankwasa yace a mai izini ya shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai liƙe cinci yace ya za a yi fa ma ji kumiyar wanda mala'iku ba suke cin kumiyar shi ba maza sun shigo Allah ya datar da mu sai yake cewa wa aqdahum ali ibn abi talib nan bai kawo ba da kai riwaya waccan yake cewa wa aqdahum ali mafi sanin hukumci a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ali ibn abi talib mun san waye ali ibn abi talib sirki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka darmami wanda ta yi kowa kyau a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan dirhami guda hudu sallallahu alaihi wasallama in ba addini ba. Lokacin da Ali ibn Abi Talib hadisin almai sun kawo shi yake cewa lokacin da Abu Bakar ya nemi arban Fatima manzo Allah bai bashi ba, Umar ya nema bai bashi ba, a cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waye ya kai su, shine lamba wani bayan manzo Allah Abu Bakar, lambatu bayan manzo Allah shine Umar, sun zo sun nema manzo Allah bai basu ba. Takan yi da kai wa'anzu ma sun zo, ke cewa da kai wata mata sai ta zo take cewa Ali, Abu Bakar ya tahi neman Fatima ba a bashi ba, Umar ya tahi neman ba a bashi ba, kai dan me yasa ba ka tahi ba? Yace a ina shi ina Fatima, ce ka jarraba mana kai kokari ka tahi. Yace to shi bai da ma abin da zai arba. Tace wallahi alkhairi ne, in dai ka tahi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ba ya hana ba abin da za a yi ba. Shi sanya wallahi kalubale ne ga mu duk wanda yake da niyya, wallahi tallahi Allah sai ya taimake shi. Shi ne ayi manzo Allah yace salasun haqqun ala Allah aunahum, mutum uku haƙi ne akan Ubangiji ya taimake su, ya kawo awannaki yuridul afaf, duk mutumin da zai yi aure yana nihin ko yana neman ya katangance kanshi, dalilin hakan yayi aure yace wallahi Allah sai ya taimake shi. Kuma mi Ubangiji yake cewa in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli, duk irin talaucinka ka tai kai auren wallahi Allah sai ya arzuta ka. Haka ne, haka ne. Yake cewa da yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo, yake cewa kurum haibin manzo Allah ya zo, kurum yayi ma manzo Allah magana, ai ku zai inshi ne abokin wasan shi ne a Hausance, ya zo ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana, na zo fa ina neman auren Fatima, ita kuma diya take mi. Kurum yace yayi haibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kurjini irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama ni, na gaza daga kai in yi wa manzo Allah magana. Manzo Allah ya ce Ali, wata bukata ta kawo ka wuri na? Ce kwarai kuwa manzo Allah bukata ta kawo ni, to faɗi mini bukatar. Ali ya gaza faɗin bukata, akai da Ali ya gaza faɗin bukata, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ka zo neman auren Fatima? Sai ya ce kwarai kuwa manzo Allah. Sai ya ce me? To mi gare ka na sadaki. Sai ce mai wallahi manzo Allah banna da komai, komi banna da. Sai ke ce mai Ali, ina wannan dir'in da na baka kwantarbal, ina dir'in da na baka, suna ce mai Hutsaima, wanda bai wuce dirhami guda hudu idan an sa shi kasuwa. Sai ce manzo Allah ayyana ne shi kuma wannan, ai baya kasance ba matsayin sadaki. Suka ce yanda kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka Fatima take. To shi kuma ai mun sani idan ana wasafa baka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani dan adam mai kyau kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin al'ummar shi. Kuma ga ta mai tsaho. Yake cewa manzon Allah wannan Hutsaiman nan ta ba abin da za ta yi. Yace ka tahi ka saida shi ka kawo. Aka saida shi dirhami hudu aka kawo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace na aura maka Fatima. Ko manzon Allah ya sanya a shirya Fatima, aka kai mata karamnu irin wannan tabarmarta da matashi na fata da abin daukar ruwanta aka kai ta aka aje ta. Ita ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hiya bid'atun minni. Yanda yake son ta bai so wa'ansu daga cikin ɗiyan shi ba, da kwai Zainab, da kwai Ruqayya, sannan Ummu Kulsum, sannan Zainab, sannan Fatima. Yanda yake son ta babu wani daga cikin ɗiyan shi wanda yake so kamar ita. Ke cewa tsoka ce daga cikina, duk wanda ya husatar da Fatima ko yau ya bukanta mata rai, yake cewa wallahi tallahi ya bukanta mana rai. Ali yake cewa aka kai mini Fatima, yace wallahi tunda nake bin taba nema ba, ko bin taba yi mata abin da zai bata mata rai ba, haka ita ma bin taba mun abin da zai bata mata rai ba. Yace wallahi duk lokacin da zan shigo gida an ganta, yace sai na sambace ta, saboda naga wani abu wanda yake daban da abin da waje yake. Yace haka muka rayu da Fatima, ko kuma duk da haka bai hana ba Fatima ta yi bauta a cikin gidan mijinta, ta yi dukkan wata badala wanda ya kamata mata ta yi a cikin mijinta, a cikin gidan mijinta. Lokacin da take kai kukanta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, akan manzon Allah ya neman mata wanda zai ringa mata nika, wanda zai ringa mata hidima, saboda kanta ta huto mata a hannu diyayyen shugaban al'umma. Yake ce mata, Fatima koma gida. Ta tashi ta koma gida, tana jiran ko manzon Allah zai aika mata abinda ta zo nema a gunshi. Sai sun kwanta da ita da Ali akan tabarmansu, sai kurum sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo gidan. Da ya shigo, sai ya tsabda a tsankaninsu, ya zamana yake cewa, Fatima, akan tambayar da kika yi, shin bazan koya miki wani abu mafi alkhairi akan wannan hadimin da kika nema an samu miki ba? Ta ce, kwarai kwa. Ta ce, in kin zo kwanci, kice subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar su 33, kitike su daya, kitike da Allahu akbar tikon 100. Kace wannan yayi miki alkhairi da dukkan wani hadimi wanda za a baki. In kana neman maganin talauci, ka karanta wannan. Wa'ansu daga cikin malaman hadisi suke cewa, a'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da ita haka ne dan ya nuna mata fifikon abin da yake gun Ubangiji. Wannan ambaton yayi dukkan wannan walhalin da za ta yi saboda abin da za ta samu a gobe kiyama. Wa'ansu daga cikin malaman hadisi suka ce, a'a, maganin walhalin ne Allah zai kawo mata abin da zai yi mata hidima, Allah zai yalwata mata a cikin arzikinta. Amma dai ka jarraba ka gani, lokacin da ka zo kwanci, wannan 33 da Allahu akbar su ɗayan nan kada ka manta, ka yi su, wallahi tallahi Allah zai jibinci dukkan al'amurkanka. Allah ya datar da mu. Yake cewa, wa alamhum bil halali wal harami Mu'az, mafi sanin halak da haram a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Mu'az bin Jabal. Halak da haram, in dai aka ce maka halaka da haram ce, to wannan ma Mu'az shine oga. A wacan riwaya yake cewa, wa a'lamuhum bil fara'id Zaid bin Sabit, mafi sanin ilmul fara'id, wa afraduhum Zaid, wa mafi sanin ilmul fara'id, ilimi na rabon gado, shine Zaid bin Sabit. Akan ilimin Zaid, akan shine mazhabin Imam Shafi'i, shine mafi mazhabin da ya shahara wurin rabon gado, akan shi Imam Shafi'i ya dora dukkan fatawoyin shi. Babu wani wanda ya kai Zaid bin Sabit sanin ilimin rabon gado a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi kuma ilimin rabon gado yana ɗaya daga cikin manya-manyan ilimin da Ubangiji zai ɗauke su a saman doron duniyar nan. Za ka wayi gari ka ringa neman waye ya iya rabon gado, ba ka samu ba wanda zai iya fassara maka ko zai iya warware maka matsala guda ta rabon gado. Kuma ina tunanin mun kawo wannan lokacin, ka yi da kewaye-kewayen ka samu wanda zaka ce mai wane ya mutu, wane ya mutu, akan wane, akan wane, akan ya bar wane da wane da wane, yaya rabon gadon su yake, kalla ma ka samu wanda zai iya ce maka, a'a, ai gadon wane kaza ne, gadon wane kaza ne, dalili akan kaza, dalili, dalili, dalili akan dalili kaza, dalili kaza. Shi ne yake cewa, wa alamuhum bil halali wal harami Mu'az bin Jabal, mafi sanin su da ilimin halaka da haram, hukumce-hukumcen Allah shine halaka da haram, shine Zaid bin Sabit, wa afraduhum Zaid, a Mu'az bin Jabal, wa afraduhum Zaid, mafi sanin ilimin rabon gado shine Zaid bin Sabit, wa li kulli ummatin aminun, kuma kowace al'umma tana da amininta, wa aminu hadhihi al'umma, kuma aminin wannan al'ummar Abu Ubaida, shine Abu Ubaida bin al-Jarrah, can baya mun yi karatu akan shi. وعن ابي هريره قال دغ ابي هريره يرضى الله اشتبت اغري شي يكي تشوا نعم الرجل ابو بكر يكي تشوا ما دلل ده wannan mutumin shine Abu Bakar ko kuma kame fassara a dunkule mutumin kirki Abu Bakar نعم الرجل عمر ما دلل ده wannan mutumin kirki shine Umar yarda Allah shtabbata a gare shi ni'mar rajul Mu'az bin Jabal ma dalla ga wannan mutumin na arziki mutumin kirki Mu'az bin Jabal ga wannan bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Hadisi ne wanda yake ingantacce, Imam Tirmidhi ya hutar da shi. Wa an Mu'az qala lakhiyan an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fa qala ya Mu'az inni la uhibbuka fillah qultu wa ana wallahi ya rasulullah uhibbuka fillah. Yake cewa Mu'az yarda Allah shi tabbata a gare shi, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadu da ni, sai yake ce mini, ya Mu'az, ya kai Mu'az, inni la uhibbuka fillah, tabbas lalle ni ina son ka dan Allah. Suwaye manzo Allah ya faɗa wa irin wannan magana? a yan tsararru ne a cikin al'ummar shi a cikin sahabban shi yake cewa qultu sai nace wa ana wallahi ya rasulullah wallahi ni ma ya ma'aikin Allah ina son ka dan Allah uhibbuka fillahi ina son ka dan Allah qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai bashi tukuici akan soyayyar da yake yi mai dan Allah yace afala uallimuka kalimatin taqulahunna dubra kulli salati shi mu'az bazan baka wani tukuici ba akan soyayyar da kake yi mini dan Allah ba in karantar da kai wa'ansu kalmomi wanda zaka ringa hadar su bayan kowace sallah yace kwarai kwaya manzo Allah ai wannan garaba san muke so yake cewa ka ce rabbi a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya ubangiji ka taimaka mini akan ambatanka akan godiyarka kuma akan ibada wanda take mafi kyau daga cikin ibadu wannan karatun man karantarwa ce ko wasiya ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa Mu'az bin Jabal kuma wai ba a Mu'az kadai ta tsaya ba akan mu ma tana aiki bayan kowace sallah kace rabbi a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika taiman taimako ne kake yi Allah ya datar da kai akan ambaton shi saboda dukkan wannan abubuwan da muke yi kalkashin wala haula wala quwwata illa billah ne sai in ubangiji in ya yarda mu bawa idan bai yarda mu bawa ba bawa baya yiwa baya yiwa yayi abinda ubangijin shi bo baya yiwa yiwa ubangiji abinda ya umarce shi kaga ambaton ubangiji wannan abu ne wanda ubangiji in ya ga dama ya sare maka karangai idan bai ga dama ba ayi da kai ka ambaci ubangiji wallahi baka iyawa haka godiya ta ubangiji ba kowa ba yake iya godewa Allah ba akan nemomin da yi mai wani yana gani sai normal kurum abu ne wanda dama na cancanta tunda dai ya halicce ni tilas ya muni a'a ibada ce ita ma godiya ta ubangiji la in shakartum la azidannakum da zaran za ku gode wa Ubangiji akan ni'imar da ya yi muku to shi kuma ya muku alƙawari zai daɗa muku akan wannan ni'imar kuma idan kuka kawurce akan ni'imar da Ubangiji ya yi muku ya muku amma dai ba ku gani ba ya muku ba yake cewa to inna azabi la sharid lalle azabata mai tsanani ce haka kuma Ubangiji ya umarce mu wanda bai gode wa duk ko da dan adam zai maka alkhairi kai kokari ka gode mai wanda bai gode wa dan adam ba to tabbas ba zai gode wa Allah ba hadisi ne wanda Imam Tirmidhi ya hutar shi man la yashkurullah man la yashkurun nas la yashkurullah duk wanda bai gode wa mutane wane ya kyautata maka wane ya maka abin arziki wane ya samu maka aiki wane ya agaza maka wane ya maka sallama ta aminci ka gode mai to duk wanda bai gode wa dan adam to tabbas baya yunkurin ya gode wa Allah sannan malai yake cewa na karshe wa nabil al-ahwas qala bainama abdullahi ay ibn mas'ud yuhaddithuhum id qala inna mu'adhan kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al-mushrikeen daga abil ahwas yake cewa lokacin da muka kasance tare da abdullahi dan mas'ud lokacin na abdullahi yana musu hira ko yana musu zance yana karantar da su hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake ce musu inna mu'adhan lalle kun ga mu'az kana ummatan lalle mu'az jago al'umma ne ko shugaba ne qanitan lillahi mai tsantsance ubangiji ne ko mai tsantsance bauta ta ubangiji ne hanifan baya karkatawa a meke yake zat akan addinin ubangiji walam yakum minal mushrikeen ko bai kasance ba daga cikin mushrikai ba kaga wannan yabai shine wanda aka yi wa annabi ibrahim alaihi salam idan zaka iya cewa wanda aka yi wa yabu al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin yaban Mu'az irin yaban annabi Ibrahim shine Mu'az bin Jabal kana ummatan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li an'ami ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqima wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu daga Abdullah dan Mas'ud yake cewa an Mu'az daga Mu'az dan Jabal kunna nushabbihu bi Ibrahim alayhi salam lalle mun kasance muna kamanta Mu'az bin Jabal da Annabi Ibrahim alayhi salam wanda yake so ya ga rayuwar Annabi Ibrahim ya koma ya ga irin hakuri da irin ilimi da irin fasaha da irin abubuwa daban-daban wanda Ubangiji ya bawa badadin shi shine Annabi Ibrahim alayhi salam to haka shi ma ya hade da irin wannan siffofin Mu'az dan Jabal yarda Allah shi tabbata a gare shi kada kai tunanin wannan darajar da bawa Allah nan ya samu a tabbas ya same ta wallahi sai da ibadan lokutan shi ya bada dukkan himmar shi ya bada dukkan rayuwar shi game da fiyayyen halitta game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya samu wannan daraja a cikin mutane aka ce wani dan gaban goshin wani ne to ka tabbata da kai wata sifa da kai wata miza da kai wata daukaka ko da kai wa'ansu abubuwa wanda yake yi shi sanya aka matso shi aka kusanto da shi game da wannan mai gida da haka mu ma idan zamu wallahi tallahi zamu kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a gobe kiyama shi kuma amfanin karatu a irin wannan matsayin kasan waye sahabi waye miye ya aikata yaya aka yake zuwa ga wannan daraja yaya aka ya samu wannan fadalar ba dan komi ba dan kwaikwayi abin da ya aikata dan ka kasance kamar shi kisan ya ibni kasira yake cewa tashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbaha bil kirami falahu idan ba za ku iya kasancewa kasamkwacinsu ba irinsu ba irin abin da suka aikata ba to ku yi kamantacceniya da su ai shi ma kamantacceniya da mutum nagari ai shi ma samun tsira ne da haka muna roƙon Ubangiji Allah ya datar da mu da abin da suka aikata mu yi kamantacceniya da shi ko da ba ma iya zauwa da shi 100% ba Allah ya ƙara mana soyayyarsu da ƙaunarsu Allah ya tayar da mu da su a gobe kiyama a gu daya ya sanya mu makwabtace su a cikin gidan aljanna wannan shine babban garadi na mu muna kalkashin ilmu a rashin muna cewa kaga wancan shine Abdullahi bin Mas'ud wannan shine Mu'az bin Jabal Allah ya datar da mu abinda muka karanta daidai Allah ya bada gadan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyaye da kakanni da malama Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makoman mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana shi ɗan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki Allah ya mana albarka ya yi wa zuri'an mu albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga dukiya na daga ilimi albarka wannan yanayi da ake ciki na hawa farashi da rashin abin saya da sauransu muna fatan Ubangiji ya shiga cikin al'amarin Ubangiji ya kawo lutufin shi game da ƴan uwa musulmai a duk inda suke Allah ya ba mu da manami albarka ya ba mu abin da zamu ci zamu yalwati da shi zamu amfanar da wani da shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب